I can zamare nutrak destiny
yana kati make mu
gunji mu gungani shar mu tindal jam
ya ubangiji muna rokan ka kai ne ga tsam
rabbil insul jin kai ka halicem
ubangiji kai kadai ne zaka taimake mu
samu da rashi ma wannan kai ne ke bamu
ya allah ubangiji ka gyara mana gobban mu
roko muke gare ka ka cikan magabatan mu
domin manzo naka ka cikan musulman mu
in ta mu zo kare mu mu cika da imani
amin ya rabbil alamin
I need forever change my destiny
change my destiny
I need forever change my destiny
I need
forever change my destiny
change my destiny
I need forever change my destiny
My destiny,
change my destiny
I never forever change my destiny
kine ka rubuta kuma kine zaka sauya
duk abu da babu kyau ubangiji ka sa ya juya
ina rokan ka ya allah to mun shaidan ya ci kunya
na fitirban manzon ka sannan na mai biyayya
ka kara mun sassa kaunar sa ka tabuya
a duniya da lahira akan nan zuwa yuya
ka sai can zuciya kin na je na sauya hanya
ka nufe ni fada gaskiya kin na duk da karya
na zama mai alkawari kin na yi kuma na karya
da ni da shirka mu zama to abokan kiyayya
mun fada gaskiya ne yanzu ka sani ko ya bai
na zama mai rukun amana kar ka sani na sauya
amin ya rabbil alamin
I need forever change my destiny
change my destiny
I need forever change my destiny I need forever change my destiny
change my destiny
I need forever change my destiny
I never
forever change my destiny
change my destiny
I never forever change my destiny
Ubangiji ka soya mun ya zama mun alkhairi ka maida mini gaskiya guri na ta zamo jari
kuma zan aikata ya zama to tsoron ka ne fari
rayuwa ta gare ni ka maida mun ita kan sari
soyayyen manzon ka kowace sa'a yo mun kari
domin zuciya na koda yaushe tana kauna kari
kan rayuwa ta ta zamto kamar takalbi wari
da mun soyayyar sa ta zamto mun jari
ka fito da ni na fito daga cikin wannan kari
jine ce yi kamar ina kullu cikin gidan yari
Allah kai ne zaka mun domin kai ne baka gori
ubangiji kai ne kake cika mana duka buri
ka inganta rayuwar mu ka sanya mana alkhairi
ka wanke mana zuciya ka goge da jinshiri
ka sa mun riki amana mu zama masu alkawari
mu zama su san mu farin ciki su yi da alfahari
amin ya rabbil alamin
e kan zamane ina godiya mutane na fatan alkhairi ga mai gida na ogajimen da yar amana let's go e kan zamane